Shekaru dari bayan dokar da ta ba mata ƴancin yin zabe, mata masu kada kuri'a na tasiri sosai a zabukan Amurka. A duk zabukan shugaban kasa na Amurka da aka yi tun daga shekarar 1964, ƙarin mata fiye da maza ne suka kada kuri'a, kuma tun daga shekarar 1980, jinsunan biyu sun sha bamban sosai a ra'ayoyinsu na kada kuri'a. Helen Bako, ƴar Najeriya ce dake zama a jihar California a Amurka. Ta ce mata na taka muhimmiyar rawa sosai a zabukan kasar.
Mata tun ba ga bakin mata
babbar fata.
Su ne suke ko a cikin party na Democrat. Su ne ke fitowa a kowane lokaci domin su ƙarfafa wayansu mata, mutane dai ba mata kawai ba, su fita su yi zaɓe.
Wani binciken jaridar Bloomberg ya nuna cewa mata sun fi maza zaben 'yan takara daga jam'iyyar Democrat, musamman ma an fi ganin bambancin ra'ayin a lokacin gwamnatin shugaba Donald Trump. A nasarar ban mamakin da ya samu a zaben shekarar 2016 lokacin da ya kara da Hillary Clinton, mace ta farko da ta tsaya takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat, Trump ya samu kuri'un maza kashi 52 cikin 100, mata kuma kashi 41. To ko me yasa mata da maza suke da bambancin ra'ayi a zaben 'yan takara, kuma me hakan ke nufi?
To yawanci lokaci Democrats ne suke bada zarafi ma mata domin a zaɓe su. Republicans ba su cika bada zarafi ma mata su nemi matsayi ba.
Shin wace irin rawa ake gani mata za su taka a bana a wajen wannan zaɓa?
Aha, mata sun fita da dama in kun lura a cikin kwanakin nan. Ba a taɓa fita a jefin kuri'a kamar yadda ake fitowa yanzu ba. Musamman mata matasa, su ne fa suke kan gaba, su ne suke fita da dama su yi mobilizing mutane, su yi magana, su ƙarfafa su ku fito.
Bambancin ra'ayi tsakanin jinsin maza da mata da aka samu wajen kada kuri'a a karon farko shine a zaben shekarar 1980. Lokacin da Ronald Reagan ya karfafa batun hana zubar da ciki, batun da har yau ake takaddama a kansa. Wani bincike na baya-baya da aka yi ya gano cewa giɓin da ake samu a jinsin maza da mata wajen kada kuri'a na da nasaba da ƙarfin tattalin arzikinsu da kuma yadda siyasar Amurka ta raba manyan jam'iyyun ƙasar biyu a kan wasu muhimman batutuwa. Elizabeth Kingsbury, lauya ce da ke zama a birnin Washington DC, ta ce jam'iyyar Democrat ta zaɓa a shekarar 2012 saboda yadda 'yan Republican ke ɗaukar batutuwan mata.
It seems to me throughout the entire election cycle that the Republican Party is eager to chip away at the basic rights of women that we've worked to establish over the past several decades.
Ta ce a gani na a duk lokutan zaɓe jam'iyyar Republican na so ne ta tauye haƙoƙin mata da muka yi gwagwarmayar samunsu shekaru da dama da suka wuce. Duk da mabambantan ra'ayoyin da ake samu tsakanin jinsin maza da na mata, ba dukan mata ba ne ke ra'ayin jam'iyyar Democrat. A watan Mayun shekarar 2019, wasu mata sun yi gangamin nuna goyon baya ga shugaba Donald Trump a birnin St. Louis Park da ke jihar Minnesota a ƙarƙashin jagorancin Mary Susan Tinian. Ta ce mun tattaru nan ne don mu nuna jin daɗinmu a kan shugaba Donald Trump. Mata na son Trump, shi ya sa muke so kowa ya gani. Ta ƙara da cewa ita da sauran mata da yawa sun yarda da manufofin Trump. Yanzu dai an zuba ido a ga irin tasirin da mata za su yi a wannan zaben na shekarar 2020. Maryam Dauda, sashen Hausa na Muryar Amurka daga birnin Washington DC.